Masu ruwa da tsakiya jihar Nasarawa sun yi kira ga al'ummar jihar da su maida wukansu cikin kube bayan musayan yawo daga magoya bayan jam'iyyar APC da PDP a jihar biyo bayan hukuncin da kotun sauraron kararrakin zabe ta yanke. A ranar 2 ga watan Oktoba nan ne kotun sauraron kararrakin zabe a jihar Nasarawa ta yanke hukunci kan zaben gwamnan jihar. Biyu daga cikin alkalan kotun sun ayyana cewa David Ombugadu na jam'iyyar PDP ne ya ci zaben, yayin da alkali guda ya ce gwamna mai ci Abdullahi Sule ne ya lashe zaben. Batu kenan da ya janyo musayan yawo a tsakanin magoya bayan jam'iyyun. A cikin makon jiya ne rahotanni suka yi ta yawo kan wasu kalamai da gwamnan jihar ta Nasarawa injiniya Abdullahi Sule yayi lokacin wani taro da dalibai suka gayyace shi don karrama shi. Gwamnan ya ce shi mai kaunar zaman lafiya ne.
Ai, gwamnan arziki shi ne wanda zai so a zauna lafiya a jihar shi. Shi yasa muke ta kokarin bada hakuri, yin sulhu saboda a zauna lafiya. A lokacin da aka yi wannan shari'a, mutane suna kukan cewa su kristoci guda biyu joji sun zaɓi shi na Kirista. Shi musulmi ya ce musulmi ne ya ci zaɓe. Wayannan maganganu ne da na ce to ku ƴan makaranta ya kamata ku yi kokari ku tabbatar irin wayannan abubuwa ba su faru ba. Wannan ba shi ne ci gaban jihar Nasarawa ba, ba shi ne kuma ci gaban Najeriya ba. Amma maganar siyasa da aka haɗa shi da addini ai ba wani sababu bane a jihar a Najeriya ma gaba daya. Mun ga manyan coci da yawa da suka fito suka ce ai wannan, mun ga kuma musulmai da yawa da suka fito suka ce ai wayannan. To su ne muke cewa ba shi da kyau kada.
Gwamnan jihar Nasarawa kenan injiniya Abdullahi Sule. A bangaren jam'iyyar PDP kuwa tsohon shugaban jam'iyyar a jihar Nasarawa Mr. Yunana Iliya yace al'umma su yi hakuri su jira sakamakon hukuncin daga kotun daukaka kara zuwa na Allah ya isa.
Muna jin mamaki da maganganun suna tasowa. Kuma maganganun nan ba yara kankana bane. Manya suna magana, gona ma naji ma yayi magana. Shin siyasan jihar Nasara abin da za ta juye ta zama kenan? Muna ganin kaman ana neman hanyoyi ne domin a tada mazauni sai a Nasara State. Duk wani da zai taso ya kawo magana musulunci yanzu bayan an yi zabe an gama wani magana ne kuma daban. Saboda haka kowa ya nazu curu. Judiciaryin da suka duba wannan sun ga coci da aka yi wa jam'iyyar PDP kuma sun correcting nashi. To muna zaman jira mu gani da gona da mutanen shi da sarakuna da sauransu wanda su ne yau suna yawo suna ce kaza 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 ana kira zuban murya a nazu mulkin Allah ne.
Alhaji Dan Juma'a da Musankwar sarkin yakin gabas na Wamba yace ba su dauki hukuncin na kotu a matsayin rashin adalci saboda addini ba.
Sun sani yana nan a cikin Alkur'ani zalikal mulki tutul mulki man tasha. Mulkin nan na Allah ne, shine yake ba mu wanda ya so ta hanyar da ya ga dama. Yana cikin Bible shi ma haka. Mu kwantar da hankalinmu, an kikkiro jihar Nasarawa don ci gaba ne, ba an kikkiro jihar Nasarawa don wani kungiya ko don wani addini ba ko kuma wani kabila ba, a'a.
Madam El Simon de kusa jam'iyyar APC a jihar Nasarawa ta ce kowa ya kwantar da hankali.
Addini bai shiga cikin siyasar Nasarawa ce ba. PDP ma akwai Muslim, akwai Christian. Kowane bil Adam nan da yake APC a Nasarawa ce ya kwantar da hankalin shi kawai.
Su ma sarakunan jihar ta Nasarawa sun ja kunnen dukkan masu kalaman da ka iya tada fitina kan su kaucewa hakan domin samun zaman lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.